Da misalin karfe 5:30 na yamma, jirgin da ke dauke da shugaban kasa Fulbiya da iyalinsa ya sauka a babban tashar jirgin sama na Simalin a Yaounde, inda magatakardin fatar shugaban kasa Ferdinand Gongo da sauran 'yan gwamnati da manyan 'yan majalisa suka yi masa maraba. Mabiya bayan Fulbiya karkashin jam'iyya mai mulki RDP sun taru kansu da kwarkwatansu a duk titinar Yaounde don murnar dawowan wanda a makonni da suka gabata aka sanar da mutuwarsa a wasu kafafen yada labaru.
Kenan a bayan shugaban kasa Fulbiya. Abinda na faɗi game da masu tukuman mai kasa wai cewa ko ya rasu ko bai da rashin lafiya, wannan ya daɗa nunawa makaryata ne. Duk wanda suke cewa wai su ɗan adawa ne a kamahun nan, duk ƙarya ne. Farci ɗaya ne kawai, farcin da
Fulbiya mai shekara 92 a duniya yana rike da garagar mulki yau shekara 42 kenan, kuma bai cire tsammanin tsayawa a takarar shugaban kasa shekara mai zuwa ba. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka, daga Yaounde a kasar Kamaru.